Diabolo. Ouais, mais nene, à 10. Ouais, mais nene. Adiarouia. Chéri, Allah. Suna zagimu. Muna chingaba. Suna kishimu. Muna chingaba. Ngezagin suke sa muke chingaba. Kufadi musu kasubari. Suchigaba kasubari. Nde kishin suke sa muke chingaba. Kufadi musu kasubari. Suchigaba kasubari. Oh yeah yeah yeah. Kale kialezu. Oh yeah yeah yeah. Kale kialezu. Muda sune muka uche kaga suna tazagimu Tamui hado mwinyi kia ukuma kaga suna takishimu Besa baku son kirikimu Kuba alla bade baku de ikomu Suntara ako rane suke tachizomu Mubabuku bane kudena ridimu Kuna followmu ama baku likeimu Kubari muna life mu Leilater kadri shike protect mu Shesa kuika donku stop mu Wani yaja Dubai naru wanku Muga yenyara gasu dewa gidanku Baku ganko mi basa namba Kauyawa mayungamba Baga Suna zagimu Muna chingaba Suna kishimu Muna chingaba Nde zagin suke sa muke chingaba Kufadi musu kasubari Suchigaba kasubari Nde kishin suke sa muke chingaba Kufadi musu kasubari Suchigaba kasubari Oh yeah 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 Kale kialezu Oh yeah 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 Kale kialezu Oh yeah 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 Kale kialezu Oh yeah 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 Unafuka ya jisu Bad energy people Dem de hate ama mumfi Se musu sunji kunya Maza 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 try musu sunji kunya Maza 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 Se musu sunji kunya Maza 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 try musu sunji kunya Maza 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 Akuya Maza 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 yawa 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 Jaga 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 mumusu pasa pasa magana mbaki muka mabindi gaga 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 Wemenene Suna zagimu Muna chingaba Suna kishimu Muna chingaba Nde zagin suke sa muke chingaba Kufadi musu kasubari Suchigaba kasubari Nde kishin suke sa muke chingaba Kufadi musu kasubari Suchigaba kasubari Oh yeah 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 Kare kialezu Oh yeah 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 Kare kialezu Oh yeah 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 Kare kialezu Kare kialezu